masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ta ci lafiya
lafiya kalau alheri ya gurin naku
lafiya lau ya New York ya ya wannan yanayi kuma
wallahi alhamdulillah mun gode sai dai gaskiya adashin zafi
adashin zafi adashin zafi kuma corona tana ta ƙara kunno kai ana kendadiri ana fama da corona Allah ya yaye mana waɗannan
mutane amin summa amin amin summa amin
to baba me ya dauki hankalinka harkokin Amurka wannan mako
eh to babban abin nan batu da ya dauke mu hankali shine kin san abin nan hukumomin Amurka sun dage batun tilasta nuna ainihin takaddan corona idan kana so kai tafiya ka shigo nan America ko kana so ka fita yanzu an dauke wannan abin ba a bukata yanda da farko lalle sai ka nuna kafin ka shigo America sannan kuma sai ka nuna kafin ka fita to yanzu an dage wannan abubuwa don haka mutum na da hurumi idan kana da visa da kake so ka shigo America ba ka da bukatar wannan abin takaddan coronavirus da kake ko kuma shaida na coronavirus yanzu an dage wannan abu
shaidan cewa ba ka dauke da ita amma dai ana kare jaddada abinda suke nema shine a tabbatar da cewa kayi rigakafin nan ka kammala
eh haka yake
eh muddin kana ka kammala rigakafi shikenan ba ba
kana kawai ba wannan abin da ake da bukata kuma
to Allah ya yi mana
amin sabba amin
to baba kamar da muka saba bari mu bude babin nan da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Hamajoda Fari Gombe da na barista Sajo Muhammad domin daurin auren ƴaƴan su da za a yi a Mansur Imam da ake kira Imam Hamajoda Fari da amaryarsa Aisha Sajo Muhammad waɗanda za a ɗaurawa auren ranar 26 ga wannan wata da ƙarfe 1:30 na rana a masallacin An-Nur da ke titin Ahmadu Bello a Wusetu babban birnin tarayya Abuja za kuma a yi liyafa a wani wuri da ake kira Class Park wani dandalin liyafa da ke Class Park
da ke birnin Abuja.
Yawa, wanda yana kan titin Kashim Ibrahim a Maitama.
Masha Allah.
Ita kuma liyafa za a yi ta da karfe 2 da rabi ne na rana. To Allah
ya sa. Liyafa ce ta musamman ce.
A ta musamman ce baba. Allah ya sa, Allah ya sa kar wani ya je a ce ba shi da takardar gare ta.
Gaskiya. Ke za akwai masu cewa wai a America ne ake cewa an ba da gayyatar mutum 100 amma mutum 80 sun je. Amma a Afirka an ba da gayyatar mutum 100 mutum 200 sun je.
Ai a Afirka ma ba kayyewa kawai a radio za ka je kai sanar da aure duk kowa ya
je.
Sai a Afirka dai kawai sai ka san kamaru in ka gayyaci mutane ka tabbata ka shirya. Dan ba za su je su kawai ba basu cikin su bai nuna musu an yi biki ba.
Don kware ba su gaji a kasa ba.
Kamar ba haka. Amma dai ni na san ban san yanda ake ba a Ghana, amma a Nigeria a talabijin da radio za a je a sanar da aure.
A Ghana ma haka abin haka lamari yake.
Duk kowa
idan ka je an ba da sanarwa shikenan. Ka hallara ka je ka ji ka taro kai.
Ai nan saboda ana bisa ga yawan jama'a da ka tara bisa ga abin da aljihunka zai gaya maka. Saboda haka ko gurasan nan ke ana kirga ana yanta ne bisa ga yawan mutanen da ka gayyata.
Saboda
haka dole ka rika tsara kada duba bakin gari.
Bakin gari ka ga dauko maka ka rigima.
Haka to baba bari mu ci gaba da mika gaisuwar ta'aziya zuwa ga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe domin rasuwar kanansa Alhaji Umar Abdullahi mai Kano Jegebe, wanda kafin rasuwarsa shi ne shugaban makarantar babbar sakandare ta Jegebe, ya kuma rasu ne ranar Litinin a Gusauto. Allah ya ji kan rai, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin.
Muna mika gaisuwar ta'aziya ga Kadi Adudu da Ango ga Liman Atiye sakamakon rasuwar Sha'ibu dan dawa mai taguwa, a gaisuwa daga Malam Sa'idu direban Sonet a Dinnin Yamai. Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya ba dangi duka jimirin wannan rashi.
Amin summa amin. To kamar yadda ake faɗa, wai ana bisa wani sannan kuma ana rada sunan wani. Bari mu mika sakon gaisuwa na taya murna zuwa ga Alhaji Abdulrazak Abubakar Sarkin Baranda da amaryansa Umma Hadiza na karuwar ƴa mace da suka samu, wanda aka yi wa suna Amina. To Allah ya raya Amina, kuma ya ba mamar Amina Umma Hadiza lafiya, kana ya sarewa Alhaji Abdulrazak abin Dubai iyali. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga mai girma Yariman Sangaru Bajoga Alhaji Adamu Muhammad na daurin auren ƴaƴansa guda biyu maza, wanda za a daura a yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022 da misalin karfe 11 na wannan safiyar a cikin garin Bajoga. Kuma ana sa ran masu girma sarkin Funakayi da shugaban karamar hukumar Funakayi su ne za su karɓi wannan auren. Sako daga Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajoga. To Allah ya sa an yi adace, kuma Allah ba da zaman lafiya.
Amin summa gaisuwar fata alheri da bangajiya ga ɗan ƙungiyar muryar talaka da suka kammala babban taron su na ƙasa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala kofar sabuwa binnin kedi da kakacin kungiyar na kasa Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in bincike na daya Ali Rafkana Gashuwa sai jami'in bincike na biyu Abdullahi Balaraba Sokoto da jami'in kula da jin dadin yan kungiya Comrade Abdul Wahab Haladu Zarmahinna Allah ya sa hinnan na faɗe shi daidai da shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Yobe Salisu Armayau Nguru sai kuma shugaban na reshen jihar Jigawa Abdullahi Shaibu Kwalam da shugaban na reshen jihar Taraba Muhammad Mairariya Garba Shedi ko Shedi ne ko Shedi ne sai shugaban na reshen jihar Zamfara Hafizu Balarabe Gusau da shugaban kungiyar reshen jihar Kano Balarabe Yusuf Babale Gajida sai gaisuwa ga mai girma Kanwan Katsina hakimin ƙetare Alhaji Usman Bello Kankara MNI da babban chief jojin jihar Katsina mai shari'a Musa Danladi Abubakar da mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da duk waɗanda suka halarci taron kungiyar muryar talaka na ƙasa karo na 11 da aka gudanar a jihar Katsina ranar Asabar da ta gabata gaisuwa ta musamman daga Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na ƙasa to Allah ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan taro sun isa gida lafiya
To sai kuma gaisuwa fata alheri ga Hamidu Kalalaguwa da Usman Kasim Kiringim na Arewa daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger wanda yake shi kuma yana mika gaisuwa ne ga abokansa Ibrahim Yakubu Kiringim da magaji soji da Abari Abdullahi sai Malam Garba da Mustafa Mai Shago da Lawal bin Hambali dan Sulba Sokoto da Yusuf Haruna Kariya Niger sai kuma a ƙarshe ke gaida mahaifinsa Malam Kasim a jamhuriyar Niger da fatan sun tashi lafiya gaisuwa a bari ya huce ta Alhaji Muktar Mai Shago da wakin basa binnin gwari jihar Kaduna a zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makindi da Alhaji Abdurrahman Ubali limamin garin dawakin basa sai Alhaji Abdulkarim da Ladiman Daji dawakin basa da Alhaji Sani Baban Baki dawakin basa sai Sale 77 dawakin basa da Malam Radiu Assalamu Alaikum mai wanki da guga dawakin basa sai sakatare Idris Kano Nasarawa ta Kudu da Alhaji Zaidu Umar Nasarawa ta Kudu da Alhaji Dahiru Nasarawa ta Kudu da Hajiya Dada Mantari Mai Shago daga ƙarshe na gaida Khadija Jafar Umma Salma da Muhammadu Muktar yaran Muhammad Ahmed Usman Tungon Makeri jihar Niger da fatar an tashi lafiya
amin summa amin to bari mu fara gaisuwar sada zumunci da abar ya wuce da Hajiya Kande na unguwar Mamobi a birnin Accra da fatan ta tashi lafiya sai kuma sako daga Ahmadu Manija Bauchi daga Bauchi unguwar Karofi Madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan Radio VOA yace gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu dake unguwar Bakaro a birnin Bauchi sai kuma Hajiya Halima Yari a gidan Yari Bauchi dake kan titin Bakaro a garin Bauchi da Hajira Gidado wato yar Fulani dake unguwar Federal Low Cost masallacin Isa Alifantani a garin Bauchi da Dujuman Bauchi na farko Hannu Abu Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar dan majalisar dokoki na jihar Bauchi a mazabar Lame a garman hukumar Toro a jihar Bauchi sai kuma Malama Husaina Balajoni wanda aka fi sani da Baban Hajjalu dake anguwar Zanuwa a gidan Balajoni a birnin Bauchi da Alhaji Balajoni wanda ke babban kasuwar Mudalawan a layin entire a Bauchi a ƙarshe sai Malam Baba Isa malamin makaranta Ibrahim Abbas wanda ke gidan bari-bari a unguwar kofar ran a garin Bauchi da fatan sun tashi lafiya
to baba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka To bari mu tare da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mamu Salisu Kauren namo da baban Abdul Samad wanda yake gaida da mai martaba sarkin Ciyawan Kauren namo da Allah ya sa Ciyawan din haka ne Malam Sanusi Muhammad Ahmed Acha da maluman to Allah ya sa wannan ko malamai yake so yace da
shi go maluman
eh maluman kauren namo da ko wannan ko malamai ne ko maluma ne kila wannan na sarauta ne ban sani ba kuma yake commissioner shari'a na jihar Zamfara barista Jinaidu Aminu daga Ladiman Kaura Alhaji Labaran Ya'u sai Alhaji Sanusi Walin Kaura da honorable Hafizu Balarabe Gusau sai engineer Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afan the honorable Ubaidullah Yahya Kaura director Zafa da Falalu Aminu mai kujera da Kalbit bayan MPD Kaura Namuda sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Ahmed Telangayu bakin kasuwa sai Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe da daukacin ayyukan kungiyar murya talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin kocin lafiya amin to da fatar an tashi
lafiya amin so mami amin
baba yau labarin da zan baka labarin wadansu ne sirakan ƙarya bari ba su inciya ce sarkin ƙarya na Ghana da kuma na Niger
to gaskiya
to bari mu ga a cikin su da dan Ghana nan da dan Niger baba wane ne ya fi shantalawa
to bari mu ji yadda aka kare
ka to baba bari mu fara da wata rana ne wani dan Ghana ko yana da bakin hanya
na'am
ya hango wani dan jamhuriyar Niger zai wuce
to
yana rike da lega cefa ne yana kuka
eh
sharotan nan wanda da ba in ci a dan Ghana ba
na'am
da ya ga mai kuka nan sai jibe shi yace kai malam malam lafiya
eh
kici kana kuka sai mutumin yace wallahi yau aka haife ni yace wallahi yau aka haife ni
kina
zuwa duniya sai aka aike ni sai yace fa dai akan ayuma bakin da zasu zo barka abinci
lede
bakin da zasu zo barka azo aka ce ne so kuma ya kai fita to wai shike nan yana kan tafiya yana kan tafiya har ya kai shekara 25
ya kai kasuwa
amma ya sunanka sai mishi
zuko ta ko shi dan gana shi dan Niger kenan barin ce dan Niger
eh haka
zuko ta sai shi kenan sai dan gana yake mishi to zauna nan
eh
tukunna saboda nima gidan mu ne dauda shine aka yi mun gambo aka ce dauko shi nan kawo shi nan gurin wanki a wanki
gidan nasu
to idan gidan nasu
to
sai da ta gafa wanki ya bute to sai kafa sai su tafi tare kila hanyar gidan su daya
na'am
sai dan ne da zauna yana zaune sai ake zuciya sai sai ce yau naga abun mamaki sai dan ne sai miki ya
me ke faruwa
wai eh sai ce miki wai yana tafiya ne akan hanya sai aka hatsarin mota
to
da aka yi hatsarin mota sai hatsarin mota nan yayi muni kan wani tsinke
kai
daga jikin gaban aka nemi kai mutumin nan aka rasa sai shikenan sai aka je aka ba gangan jikin shi takulkuli
eh
so ana yi ba gangan jikin takulkuli sai aka ji kai can gefe
da kada
sai dan yana shi a hausa dan ma wannan wannan ma ba abun mamaki bane yace to ai shi yana tafiya kenan zai to kawo wanki gidan nan sai ya hango jirgin sama ya makale a sama a tsaki a sararin sama yana kan hanya da gamma gida akan shi sai ga jirgin sama ya makale ya tasa gaba ya tasa baya an yi matukan jirgin sama sun yi fituka su yi gaba
abu ya
makale wai sai da aka ta dubawa sai aka ga aka leka karkashin jirgin nan sai aka ga a ce wai jaririn sauro ne ya rike tayar ya hada ta motsawa
kan
gaba nan da dan Niger din nan ba dai dan Najeriya a cikin wannan karan
eh kware kwa ba shi ciki amma ina kyautata miki da to wanda zai iya raba gaddama shi ne wanda dai ba inkiya dan Najeriya shi ne zai bada shi wanda
a cikin dan gaba nan dan Niger din babu wane ne ya fi san talata
kware kwa ai shi ne da ke miki za ku samu dan Najeriya da zai magance saboda idan ka samu masu ƙarya su sai an samu gagarumi shi zai iya tantancewa ya gane
gwajin su yanni hukunci saboda a tana su ɗaya ko
yawwa tafiya su ɗaya ai
za ka ba da ba shi da ƙasa mana a dusa biyu da ka tilis bi da burki nan ya zo a madadin
baba ya gubo wakili
ba ɗan gana ba alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
danka mata bayan rigima kuma danka mata bayan la ilaha illallah danka mata a rigin rigima ba ka da gani mata da ka ga fafin ja ma an kawo kayanka ba na kudanka a hannu na kuma ta kaya a cikin mato danka mata bayan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kama to daban dan da'i kama to daban sha wahala kama to muna amikin kama to mun cinye kudin kama to mun cinye kudin kama to ka karba kudin jama'a ka sha duru gabo ka ji da cikin gida ka bar ne ma to da garwa fatin joji sun dame shi direban motar ya rode kai ku fada wani dan hotel na kaka mai a gaban dan kama to mun ba ba abin da idame ka Allah ba ka kudin jizwai shi mai mato kudin jingi ku kudai ba shi idan an je jingi sauka ma sauka o dan gama can jiya dan ne ba abin da idame ka in za ka tafiya kuma min goma kun mun biyar ai zai baka ba abin da ya dame ki oh dan ka mashi oh ba dan ka mashi bawan Allah shi babu abin da ya dame ki kai dan ka mashi a rage rigima.